Holy Ghost, you are the power, you are the fire that burns in me. I am willing, I am ready, I am hungry for more of you. Have your way, 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 have your way.
And you can hear my voice. This is the cry of a generation. Open your heart for an encounter right now. Are you ready? Come on, sing Holy Ghost.
Holy Ghost, you are the power.
You are the power.
You are the fire
that burns in me. Da 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 da